lokacin biran aure mata ke daga da tabare kuda sai gida na mare mata ke jira fannin shara ai loki sarki na wurin sa sarauki ko loki bara kira usaha amarya yaukin shara ka ka san ni sanna amarya kar da ki zabara sama ka fikira ma samu kuma nan Kano da gurasa abinda suke kwade su siyasa sabo kirkira sanna amarya kawaye kun kine suka koya yake da ki jayayya kun san ke kira kai da ganin angon nan yayi dace na farar mace juna kun yo dace kun muce ce ce ku ce alƙawarin da kuka yi ilahu ya sama tarkaje jamu mu je ji ayau kai ne ka zamo ango na amarya Allah ya sani ayau mu ma murna muke kai gayya jamu muje ango miji na amarya kai gayya kai gayya kai gayya ango kai gayya kai gayya ango sannu oga ango sannu oga sannu oga ango sannu oga sannu oga ango sannu oga sannu maman ango sannu baban ango sannu maman amarya sannu maman amarya sannu baban amarya da kawayen amarya da kawayen amarya fazali dan miko ne a